Nasiru Saidu shugaban kungiyar muryar talaka Niger. Muna fata ɗan Amurka za su zaɓi mutum wanda ya iya ɗaukar nauyin Amurka kuma ya iya ganiya da cewa yana da yauni na duniya bisa gare shi. Don haka sai sun diba sun gani sun tankaɗa sun tace su ɗauki shugaban ƙasa wanda ya dace ga ƙasarsu dangance da irin manufofinsu. Mu abinda muke fata shine shi zaben idan aka kare shi wanda aka dauka ya zamanto shugaban ƙasa na Amurka kuma wanda ya san manufofi na duniya, dan yau Amurka tana da matsayi a cikin duniya. Bai kamata ba a ce shugaban Amurka shine shugaba wanda adda wasu aƙidodi waɗanda yau zaman duniya ba a yarda da su ba. Shugaban Amurka ya kamata a ce shugaba ne mai haɗa kan duniya wanda ya san manufofi, abinda an kan hawa duniya, abinda zai kawo kwanciyar hankali cikin al'umma gaba daya.
Alhaji Idi Abdu sunana.
Hakika ashashen Afirka ka san muna ruɗa kanmu da kanmu. Wanda za a zaba dai shugaban Amurka ne, kuma ɗan Amurka suka zabe shi. Ba wani abu wanda zai yi muhimmanci a ƙasashenmu na Afirka. Kuma ni ban taɓa yarda da irin wannan abun ba, mu yi kwanto da wani, a'a ya kamata mu yi kwanto da kanmu, mu da kanmu. Wanga shugaban Amurka ne za a zaɓa, kuma abinda 'yan Amurka suka bambamta da mu, sun san kishin ƙasarsu, sun san me suke so, suna zaɓen mutum don wanda suke ga alama kuma da maganganun shi da abinda ya rubuta zai sa rayuwarsu su more ma rayuwarsu. Ba irin nan ƙasashen Afirka ba, wanda kana zaɓen ɗan uwanka, kana zaɓen mai kuɗi, kana zaɓen ɗan garinku, kana zaɓen ɗan jiharku, kana zaɓen ɗan ƙabilanka. To kaga inda suka yi bambancinmu, kuma suna cin riba, tunda dai yanzu in ka gani kokowa ba ƙasa wadda ake tuna asiri kamar Amurka, kowa bai iya zama shugaba. In kana da balshe a ƙasa Amurka, kaga yanzu wanga 'yan shugabawan ga mutanen biyu, kaga kowa na ɗan balshe. To kaga abin yadda ya rikice, yadda rikicin ya yi. Yanzu haka a tsari wanda ake na bincike ba a san bone zai ci, amma shi dai wancan ɗin a kalamun shi wanda yake ba wai Afirka kaɗai ba, yana razana ma ƙasashe duniya na duniya. Ƙasa kamar Amurka inda ake tsammanin ma kamar su ne ginshikin na zaman lahiya a duniya, to ba a san mutum wanda zai yi shugaba mai kalamu irin kamar shi wannan namijin. Duniya kan ma suna da fargaba shi mutum kamar shi haka a kalamun da yake faɗa a zama shugaba Amurka, to ana fatan wani mai nitsatse, mai kwanciyar hankali, wanda ya san menene iko, wanda ya san duniya Amurka rawar da take yi a ƙasa a duniya. To ya kamata a ce a samu mutum wanda baya ma ƙasashe barazana. Amma in ka hudda wanga shugaban ya san wanda suka zaɓe shi na Amurka ne, 'yan Amurka suka zaɓe shi, in aiki su ne zai ma hulɗa ce kamar yadda kullum ake yi. Kuma abinda ake jira a samu mutum wanda zai san mahimmancin shugaban Amurka, kuma mahimmancin rawar da Amurka take takawa a ƙasashen duniya.